idan biki na zo ina ta wakar ku kamar yadda ango kun hadu bashan ku sakone emsun ku shima yana san ku malami ibrahim sharo kan yayi shaidar ku halin ku mai kyau ne babu masu kushe ku da shena Allah gwamar ya ba zagin ku abin ne ma ya samu murna ba zai bai ba matar ka an baka ango ba za ka canza ta ba kukan dade ka ga shi fiskar ki mai bai ba amarya yar da wasu kas amana ba za ta ci ba Allah yayi muku shike iya muku na jinjina muku me a tampana zo auren kun da soyayya murmushi kike a wani dariya kike amarya ga kika ango gidan biki muke wakar amarya
amarya amarya amarya amarya amarya amarya amarya amarya
mai iya mini Allah shike mini ya saya mini shike rika mini bai waye mini karaji ne sanna sanna bata da zuwa zan aure sani roko nake ya Allah kayo salati gurin maiki da babu shi da ba amarya
mushi kike wani dariya kike amarya ki ga ango idan biki miki wakar amarya
tambarin amarya a yau nake buga dangi dan uwana zan so ku yi tsaka ran farin ciki ce ai dole mai nuna lokaci yayi san babu mai hana wanga ango ai amini ne nawa anya auren ka ka zama ango mijin amarya
amarya amarya amarya amarya amarya amarya amarya
amarya amarya kin hadu kyawun ki ya dadu bikin ku ya kadu bikin ku ya hadu ranan ga ta ku ce kun tsara al'umma ango da amarya
murmushi kike har wani dariya kike amarya ki ga ango idan biki miki wakar amarya
yar nasiha ce yau zane yo muku yar wasika ce ni zan sanar muku anya auren ku ba mai shige muku ku rike sirrin ku rabbi zai isar muku kyautata wa juna kar ku bari a cikin ku sai kun sa hakuri zaman aure ango amarya
amarya amarya amarya amarya amarya amarya amarya
amarya dan uwan amarya su ma suna tambara suna tambarana kawayan amarya suma suna tambarana abokai na ango suma suna tambarana har yayin amarya suma suna tambarana yayin na ango suma suna tambarana kannan amarya suma suna tambarana